To ranar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta cire ambassador Muhammad Dauda a matsayin mai rubun shugaban hukumar Liqafi ta kafa NIA ta mai gurbinta da ambassador Ahmed Rufai Abubakar a matsayin sabon director bayan da gwamnatin ta cire ambassador Ayo Oke bisa ga bazakalar da ya kai sace-sacen makudan kudade na dollar Amurka bayan da aka kama shi da laifin yin sama da fadi da dollar Amurka miliyan 43 tsugunne ta kasa zama ganin irin suka da cece kuce da biyo bayan wannan nadin da gwamnatin tarayyar ta yi. Kungiyoyin masu suka wannan nadin suna zargin cewa an cire mai rukuni wato ambassador Muhammad Dauda aka kawo Ahmed Rufai Abubakar domin a ci gaba da yin badakala a wannan hukumar.
Domin waɗanda suke so su ga cewa wato sun hana shi ko su sa a hana shi karɓa aiki sun yi amfani da kafafen yaɗa labarai da yawa sun baza ƙarerai daban-daban kamar misali wasu sun ce ba ɗan Najeriya ba ne Ahmed Rufai mutumin Katsina ne eh an haife shi a Chadi ya yi primary school makarantar primary a can amma nan yanzu ya kammala kuma ga dangi ga ƴan uwa duka sannan magana na wani a ce wai rashin cancanta mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin darakta wato deputy director yayi shekara huda wannan matsayi a ka'idar aiki ya jarabawa in ya ci a bashi darakta lokacin da aka yi jarabawa ya ci da kyakkyawan sakamako amma saboda daga waje zo ya fara aiki a majalisar ɗinkin Kaduna a lokacin a matsayin darakta ta jami'ai da suke shugabancin hukuma anan sai suka ce a'a kai tunda Allah ya dauka ka kaje wani guri wannan guri bi da muke da su ba yawa ne da su ba amma duk ya ci jarabawa ya cancanci a ba shi wannan mukami amma aka nemi cewa ya hakura ki jama ya hakura ya tafi
wanda suke sukar wannan nadin suna cewa committee da shi Ahmed Rufai ne wa secretary ya ba da shawara cewa a nada director mai ci wanda ke aiki a gurin babba jami'ar wannan mukami ayya ba ganin kasancewa dan committee ne kuma ya ci gajiyar tsarin da suka yi shine cikin abin da watakila yake kawo wannan sukar
to abu biyu nake so ni ci akan wannan na farko dai shine ma sakataren committee da wannan aikin bincike duk abin da suka rubuta shawara ce a doka da tsarin mulki babu wata iyaka da aka dora shugaban kasa akan wai wanzai na dawa zai bi iya na dawa ba
mallan garba shi hukumar nan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja amma Tijjani Isa daya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka yi suka ga wannan nadin wato Patriotic Front of Nigeria ya bayyana min cewa matsayin su akan suka da suka yi bai canja ba duk da bayanan da gwamnatin tarayyar Najeriya take ta yi
ha to ai ka san bayanan da ya fito daga gwamnatin in ma akwai abin da ya yi shine ya kara rudani a cikin harkar ko an damalmala gaba ɗaya ma abun na farko shine mai magana da yawun shugaban kasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a cari aka haife shi shi kuma a takaddunsa na shiga aiki ya ce a Katsina aka haife shi to wane ne yake faɗan gaskiya a tsakanin su na biyu gaskiya ne cewar shugaban kasa yana da iko ya nada duk wanda yake da ganin cewar ya dace amma fa ai a bisa tsarin doka ne domin shi kansa shugaban kasan ai doka ce ta ajiye shi saboda haka idan akwai matsaloli waɗanda suka shafi doka da daidaitar ayyuka ba na jin cewar shugaban kasan zai so ma a ce an danganta shi da irin waɗannan abubuwa na uku an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama director a cikin wannan gurin shi kuma Alhaji Ahmed Rufai ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kamar biyar baya duk da dai akwai tuntuntuni da wasu surutai game da mako ritayar tasa kaga kenan ya riga ya fita daga cikin wannan tsari ko ba gaskiya ba idan ma shugaban kasa yana son mukaddara ma duk da dai ban tsammanin haka bane amma mukaddara ma haka ne cewa yana son wani daga Katsina ya kasance shine shugaban wannan guri ai akwai Katsina guda biyu wanda suke matsayin directors a wannan gurin wanda za a iya dauka su ne gurbin sa ba tare da an kawo wani cece kuce ba
amma shi Malam Garba Shehu yana ganin cewa kamar tsana ce ake yi wa ambassador Ahmed Rufai saboda an yadda a fadar gwamnati cewa shekarun da yana aiki da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin babban jami'insa ya samu aminci da kwarjini da yarda da nuna kwarewa da shahara a gurin aiki shi ya kai shugaban kasa ya bayar shi wannan mukami
Aito ai wannan magana kalmar da mai magana da yawun shugaban kasa yayi Garba Shehu cayayi mahasada ne kaga kalmar hasada kalma ce fa mai nauyin gaske amma ai ya kamata mutanen Najeriya su sani wane ne mai hasada tsakanin wanda suka zo suka ce ya kamata abu tsari kamar yanda gwamnati ta shimfida da kuma a'a wanda suke son ayi abu don son zuciyarsu abu na biyu kuma shine ai akwai committee da shugaban kasa ya kafa domin su je su zauna su bashi shawara abu sa tsarin abin da ya dace ayi wurin nada wane ne ya kamata shugabanci wannan
gurin yi wa wannan guri garan bawul da gyaran fuska ta yanda ba za a samu matsaloli irin waɗanda suka taso a baya ba wanda kuma ambassador Babagana Kingibe shine shugabanta kuma wannan mutumin da ake magana a kansa shine sakataren wannan committee din da aka kafa to shin abin da zamu tambaya shine dama sun bada shawarori ne saboda su su amfana da abun ko a kasa baki daya wannan shine abubuwan da suke faruwa ba wai bayan maganar hasada ko na abu
Tijani Isa kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar ta Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu ɗan Najeriya sun sai ido saboda irin matsayin da majalisar kasa za ta dauka dangane da binciken da take cewa za ta yi dangane da wannan bajakalar domin a daidaita al'amura domin a kawo ƙarshen kace na cin da ake yi a yanzu Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya